hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ta yi daidai da 9 ga watan 10 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 77 a darasin da ya gabata mun tattauna game da wani irin salo da Ibnu Al-Qayyim ya kawo wajen kokarin kuto da ma'anar inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa abwalahum bi anna lahum al-janna wato Allah madaukakin sarki ya siye rayukan mu'minai da dukiyoyin su zai ba su aljanna to sai kawo mana wannan ma'ana ta wata irin siga mai jan hankali mai kuma ainihin wato ban kai kware da gaske inda ya nuna muhimmancin ita haja din ya nuna muhimmancin shi mai haja din ya kuma nuna muhimmancin masu son haja din kuma ya faɗi ita hajar ga irin farashinta ga kuma irin abin da ake siyan hajar da shi wannan kusan karatun da ya gabata kusan duk in ka kalli yanayinsa yana fito da wannan ma'anar ne ta waccan aya cewa wannan abin da Allah ta'ala ya tallata a matsayin haja darajarsa da kimarsa ta wuce duk yanda kake tsammani bal ma kimarsa ta kai yanda abin da kawai ake iya bayarwa a samu wannan haja ita ce dukiya da kuma rayuka sannan wanda zai saida haja din shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma aka danka hajar a hannunsa ya nemi masaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'minai kuma su ne masu son wannan hajar dan haka sun siya sun sallama rayukansu da dukiyoyinsu an yi musu alƙawarin aljanna tattare da haka an ban musu ararran da dukiyar zuwa wani lokaci da Allah madaukakin sarki zai karba to bayan malam ya kawo wannan sai ya kawo mana wasu baitoci wanda Ibnu Al-Qayyim ya kawo waɗannan baituka a cikin littafinsa Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun kuma karanta baitukan wasu daga ciki wasu kuma lokaci ya cin mana da haka za mu koma farkon baitin sai mu ɗauko don ta zamto ta haɗu guri guda ita waka qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fahayya hal in kunta zahimmatin faqat hada bika hadi shawqi fatwil marahila wa qul limunadi hubbuhum wa ridahum idha ma da'a labbayka alfan kawamila wa la tanzuril atlala min dunihim fa'in nadarta ila al-atlali udna hawaila wa khudh minhum زادا إليهم وسر على طريق الهدي وطريق الهدى والحب تصبح واصلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وأحي بذكراهم شراكا وتشراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاغلا وهي على واد الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عندي معرف أحبتي فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا wa hayyi ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula biha kunta nazila walakin sabakal kashihuna li ajli dha waqafta ala al atlali tabki al manazila wa hayyi ala yawm al mazid bi jannati al khulud fajud bin nafsi in kunta badila fada'aha rusuman darisatin fama biha maqilun wajawizha falaysan manazila wa khudh yumnatan anha ala al manhaj alladhi alayhi sara wabdul mahabbati ahila wa qul sa'idi ya nafsu bis sabri sa'atan fa inda al liqa dhal kadd yusbihu za'ila fama hiya illa sa'atun thumma tanqadi wa yusbihu dhul ahzani farhana jadila. Waɗannan baitika da Ibn al-Qayyim ya kawo ma'anarsu shine fa hayyahan in kunta zahimmatin, ka taho da sauri, kai gaggawa, taho in dai kai ma'abucin himma ne. Fa qad hada bika hadi shauqi, domin me kira zuwa ga bi abun bege, me kira zuwa ga aljannar Allah yayi kira. Faduwil marahila, kai kokari ka nannade tazarar wannan tafiya ta hanyar hawa abin hawanka ka taho. Wa kulli munadi, ka cewa mai kira na, hubbuhum wa ridahum, kaunarsu da yaddarsu, iza ma da'a, wanda yasa duk sanda yayi kira, labbaika alfan kawamila, ina ce masa na amsa kiran ka cikakken kira har wato cikakkiyar amsawa ta kai sau dubu. Wala tanzuru al-atlala, yana cewa karka jira, karka saurari al-atlala kufai, kufafe, wato guraren da wasu masoya suka taba zama, amma yanzu sun tashi sun bar gurin sai furgushin gidajensu da yan tukwanansu da yan abubuwa na amfani da suka yi amfani da shi a gurin. Wannan shi ake kira da atlal. Wala tanzuru al-atlala, karka tsaya kallon kufafe min dunihim, ka kyala wa'incan abokan tafiya su yi maka nisa. Fa in nazarta ila al-adlali, in ka tsaya kallon wa'innan kufafai udna hawa'ila, to zai zamanto mun koma an tsare mu, ma sai zama an tsare mu ga barin riskar masoyan mu zuwa ga inda muka nufa. Wa khudh minhum zadan, kai kokari ka samu guzuri ka rike daga wajensu. Ilaihim, in za ka yi tafiya tare da su ko za ka yi tafiya zuwa gare su. Wasir ala tariqil huda, ka kuma yi tafiya akan tafarkin shiriya. Wal hubbi, da soyayya tusbihu wasilan, za a waye gari kai ma ka isa inda masoyanka suke. Wala tantadhir bis sayfi ribqata qa'idin, karka jirayi tawagar mazauna a wannan tafiya taka, wayanda su ko sun gaji ko sun tsaya cin abinci sun yada zango, karka tsaya jiran su, kai ka huce su. Wada'ahu kyale wayannan tawagar, kyale wannan ayarin da suka zauna suna zaman jira ko hutawa. Fa inna shauka ya tafi ka hamila, bege na inda ka nufa inda za ka ya ishe ka abokin da zai ɗauke ka zuwa ga inda za ka tafi. Wa ahyi bi dhikrahum shiraka, wato ka yi ƙoƙarin raya shiraka, wato hanya, bi dhikrahum, ta hanyar tunawa da su. Ka raya hanyar ka dinga ganin kamar kai kaɗai kake tafiya, ka dinga tuna su, sai ka raya wannan hanyar taka da kake tafiya. Iza da na rikabuka, musamman idan abin hawanka ya kusa. Fadhikira, domin tuna masoya ko masoyi, tu'iduka amila, tana sake mayar da kai ka zama mai aiki tukuru. Wa in ma takhafanna al-kalala, idan ma kana jin tsoron gajiya, fa kullaha, ita gajiyar ka gaya mata, amamaki wardul wasili, akwai fulawa da furan nan na saduwa da masoyi a nan gabanki. Fagil manahila, ki nemi gurin shan ruwa don ki gangara ki sha ruwa, ki watsake daga wannan gajiya a cigaba da tafiya. Wa khudh qabasan min nurihim, ka yi kokari ka riƙi wato wani haske, ka tosani wani haske daga haskensu. Thumma sir bihi, sannan sai ka dinga tafiya da wannan hasken. Fa nuruhum, kaga haskensu, su abokan tafiyar taka ko masoyanka, ya hadika, wannan hasken zai dinga yi maka jagora, zai dinga jagorantar ka. Laysal masha'ila, kuma haske ne wanda yake mai haske ba fasu-fasu ba, ba haske bane irin na al-mashaila ma'ana al-masabi irin na fitila. Wa hayya ala wadin araki, wato ka amsa kira, wa hayyi kai gaggawa ala wadin araki, ka isa kwarin nan na al-arak, itaciyar nan ta araki, aswakin arak. Faƙil bihi, in har za ka yi ƙailula kana son ka huta, to bari sai ka isa wannan gurin. Faƙil bihi in kunta ƙa'ila, in har za ka yi ƙailula, to nan gurin ne in ka isa wadil araki a nan za ka yi ƙailula. Asaka tarahumu, ina fatan za ka gan su su masoyan a nan gurin. Wato garin Madina kenan inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Yake cewa wa illa, in ko ba za ka tsaya a wadil araki ba, fa fi nu'man. To kana iya tsayawa a gurin da ake kira Nu'man indi mu'arraful ahibba, a wajen wato ina da masaniya game da masoya da suke wannan wurin. Fadlubuhum, in ka je wannan wuri ka neme su, in kunta sa'ila, in dai kai ne tambaya ne, in ka tambaya za a nuna maka su, za ka same su. Wa illa, in ko baka tsaya a nan ba, fa fi jam'in, to za ka iya tsayawa a Muzdalifa, ma'ana ko guri ne jam'in, bi lailatihi, a daransa. Fa in taqut, ma'ana bi jam'il Muzdalifa, in baka tsaya a nan ba, to ka iya tsayawa a Muzdalifa, bi lailatihi, a daren da ake tsayawa a Muzdalifa. Fa in taqut, in ku ka wuce Muzdalifa ita ma baka tsaya ba, fa minan, to ka sauka a Mina, ya waiha man kana gafila, kai can wanda ya gafala ga wannan bayani da kira da ake yi. Wa hayya ala jannati adin, kai gaggawa zuwa ga wata aljanna ta zama dindindin. Fa innaha manaziluka al-ula, domin aljanna wato ita ce masaukinka da tafi. Biha kunta nazila, wato wanda zaka zama ka samu masauki a ita wannan aljanna din. Walakin sai dai al-kashihuna, makiyanka masu adawa da kai sabaka, sun ribace ka, sun dauke maka hankali, li ajali za, saboda waccan aljannar da suka ga nan kake nufin zaka tafi. Wa qabta ala al-adlan, wannan yasa ka tsaya a wajen kufai kufafai, tabkil manazila, kana kuka game da waɗanda suka sauka suka taba zama a wannan masaukar. Duk wani wanda kake kauna, ga wanda ya kamata ka fi kaunarsa, ka nufi inda yake garin Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuka tsaya kana tunanin akwai masoyanka a gari kaza, a ƙauye kaza, ma ka taba abin nan, kar ka faci lokaci kawai kai ta tafiya. Da haka makiyanka sun riga sun ribace ka, li ajali za, saboda wannan. Wa qabta, shi yasa ka tsaya alal adilani, a waɗannan kufafai, tabkil manazila, kana kuka na wayannan wurare din ko wayannan gidaje da suke wannan gurare. Wa hayya ala yawmil mazid, kai maza-maza domin samun ranar da ake yin ƙari, bi jannatil khuludi, a aljannan na ta dawwama. Hal min mazid, wato ranar da ake yi wa mutum ƙari bayan ya shiga aljanna, wato lilladhina ahsanu husna wa ziyada. Fajud bin nafsi, amma abinda ake so ka ba da ranka, in kunta badina, in za ka bayar. Wannan aljannar da kake so, wadda ake mata wannan sifar, to fajud bin nafsi, sai fa ka ba da kyautar ranka, in kunta badina, in za ka bayar, to bayar. Fada'aha rusuman darisatin, kyale wa'incan alamomin wurare na kufai din, darisatin sun zama diddigaggu, sun zama rusassun wurare. Fama biha makilun, babu wajen hutu a nan, wana wannan gidan duniyar shi ne kamar yana sufanta shi da rugurguza sun wurare, wannan bai kamata ka ɓata lokacinka kan wannan duniyar ba. Wannan kyale rusuman, waɗannan alamomi da kake kallo, da risatin waɗanda za su zo su rugurguje su, su riddige. Fama biha makilun, in dai a wannan wuraren ne babu wurin hutu a gurin. Wajawizha, yi ƙoƙari ka wuce su. Falaisat manazila, wannan duniyar ba masauki ba ce, kai maza-maza ka wuce ta kawai, ba da ranka kawai ka tafi ga masauki can inda ake zama dindindin. Wa khuz yumnatan anha, kai bangaren dama, riki bangaren dama anha, ka bar wannan duniyar. Alal manhaji, ka ci gaba da tafiya a kan tsari da tafarki. Alladhi alaihi waqtul mahabbati, wanda tawagan nan ta almahabba, soyayya ko masoya suke tafiya alaihi akan wannan hanyar. Ahilan, in dai kana so ka zama ahali, ka zama ma'abocinsu, to kai ma sai kai haka wa qul kace ya nafsu ya ke raina sa'idi dan taimake ni mana bi sabri dan hakuri zaki min sa'atan na dan wani lokaci fa indal liqa yayin haduwa ta da wancan ka ta fara gida na aljanna zalkaddi wanda duk yake ma abocin wahala ya wahala a duniya yusbihu za'ila za a wayi gari wannan wahalar da ya shaji za ta gushe duk kwakwar da mutum ya ci a nan duniya in dai ya bi hanyar da ya shiga aljanna to wannan wahala za ta zama ta gushe amma hiya illa sa'atun ita wahalar nan ta duniya ba wata aba bace face ta dan lokaci daya ce sun matan kadi sannan za ta zo ta huce za ta kare wa yusbihu zul ahzani za a waye gari ma'abocin damuwa da bakin ciki sai a waye gari farhana ka ganshi cikin farin ciki jazilan yana murna na fata gani kaga shine sai sake fito maka karshe karshen baitukan da dai ma'anar da muka karanta na waccan aya inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna na fata an fahimci baitukan laqad harraka ad-da'i ila allahi wa ila daris salami an-nufus al-abiyya haqiqa ad-da'i mai kira ila allahi zuwa ga allah wa ila daris salam mai kira zuwa ga gidan aminci harrakan nufusa ya motsa zukata al-abiyya masu karamci su ake kira al-abiyya ai al-karima kira ya motsa zukata masu karamci wal himama al-aliya wannan mai kira zuwa ga aljannan nan wannan mai kiran in ka fahimci karatun satin da ya wuce da wannan wannan mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa gidan aminci dinan gaskiyar magana ya motsa an-nufus al-abiyya dukkan wasu zukata masu karamci da girma to lalle kam wannan mai kira ya motsa su wal himama al-aliya da kuma himmomi madaukaka duk wanda yake ma abocin himma ce himmarsa ta zama madaukakiya to wannan mai kira ya motsa shi wa asma'a munadil iman man kana lahu udhun wa'iya sannan duk wanda yake da kunne mai kiyaye bayani in an yi to wannan mai kiran ya mai kiran imani ya ji yadda shi in dai kunnensa mai kiyayewa ne to ya ji abin da aka faɗa shine ma'ana wa asma'a munadil iman mai kira irin na imani ya ji yadda man kana lahu udhun duk wanda yake da kunne wa'iya kunne mai kiyayewa wa asma' Allah Allah ya ji yadda man kana hayya duk wanda yake rayayye ne shi ba matacce bane fa hazzahu as-sama'u ila manazilil abrar wannan sauraron da shi mai imani yayi to wannan sauraron shi ya motsa shi ila manazilil abrar zuwa ga masaukai na nagartattun bayi wa hada bihi fi dariqi sayrihi wannan mai kira shine wanda hadabihi ya dinga wato tura shi da tunkuda shi fi dariqi sayrihi a cikin tafarkin tafiyan nan tasa fama haddar bihi rihabuhu illa bidaril karar sai gashi bai tsaya a ko ina ba bai taka burki a ko ina ba sai a gidan tabbata shine gidan aljanna na fata an gane fama haddar bihi rihabuhu babu abin da ya taka masa burki ba abin da ya tsaye da shi tunda ya ji mai kiran nan ya motsa zuciyarsa dama akwai himma madaukakiya yana da kunne mai kiyayewa kuma yana da zuciya rayayya dan haka wannan jin sai ya sake motsa shi zuwa gaba inda yake shauki da bege sai gidan al-abrar nagartattun bayi dan haka mai kora mutane da jan su sai ya kora shi wajen tafiya da za ta kai shi zuwa ga wannan gidan amma haddar bihi rihabu sai ga shi bai kwanta kayansa ba bai taka burki ba bai tsaya a ko ina ba illa bidaril karar sai ga shi ya zama a cikin gidan aminci faqala in tadaballahu sai manzon Allah yake cewa in tadaballahu liman kharaja fi sabili Allah yayi falala ga duk wanda ya fita dan daukaka addininsa la yukhrijuhu babu abin da ya fitar da shi daga gida illa imanun bi Allah ya ce sai imani da yayi da ni wa tasdiqun bi rusuli sai gaskata manzannina da yayi to ni kuma na dauki nauyi na yi alkawari na amsa masa shine intadaba intadaba ai ajaba wa aujaba wa tafaddala shi kalmar intadaba take nufi yace na dauki nauyin duk wanda ya fita dan daukaka addini na ko da hannu ko da baki ma'ana ko jihadi ta hanyar daukan makami ko jihadi ta hanyar ilmantarwa fadakarwa wayar da kai da da'awa la yukhrijuhu ba abin da ya fitar da shi daga nan zuwa musuluntar da maguzawa ba abin da ya fitar da shi daga nan zuwa wani guri sai zuwa jihadi da kuma imani da yayi da ni wa tasdiqun bi rusuli da kuma gaskata manzanni na nayi alƙawarin an arji'ahu zan dawo da shi gida bima nala tare da abin da ya samu min ajrin na lada au ganimatin ko ganima au ko kuma nayi masa alƙawari an udkhilahu aljanna zan shigar da shi aljanna da fata an gane duk kowanne ma'ana ko dai mutum ya tafi jihadin ga lada ga ganima kuma ya dawo bai mutu a wajen jihadi ba ko kuma ya samu shahada a wajen jihadi Allah ya shigar da shi aljanna walau la ana shuka ala ummati manzo Allah ce ba dan kada na tsanantawa al'ummata ba ma qa'adtu khalfa sariyatin da bazan zauna a bayan wata sariya ba ma'ana da a ce bal akhruju ma'aha bi nafsi shine ma'anar ma qa'adtu da dir rundunar da zata fita yaki to da tare da ni za a fita annabi yace ba dan kada ne zaman to akwai takura ba domin duk tawagar dir rundunar da aka ce akwai annabi kowa zai ce sai ya fita da ka laula an ashuka ala ummati ce ba dan kada ne zaman to akwai tsanantawa ga al'ummata ba to da dir rundunar yakin da zata fita ina tare da ita ma qa'adtu khalfa sariya da ba zan zauna ya zaman to ban bi wata rundunar yaki walawadittu anni uqtalu fi sabilillah yace nayi burin ina ma a kashe ni wajen daukaka addinin Allah thumma ahya sannan na kuma rayuwa a kuma raya ni thumma uqtalu a kuma kashe ni thumma ahya a kuma raya ni thumma uqtalu sannan a kuma kashe ni manzo Allah yace nayi burin ina ma ayi min kisa fiye da daya wajen daukaka addinin Allah a kashe ni in dawo a kuma kashe ni in kuma dawowa a kuma kashe ni in kuma dawo saboda falalar jihadi da kuma samun shahada a wajen jihadi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Iman hadisi na 36 Imam Muslim a cikin al-Imara ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1876 hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mathalul mujahidi fi sabilillah wa kun kusan misalin wanda yake fita jihadi wajen daukaka addinin Allah kun san misalin da za a kwatanta muku wanda ya fita jihadi fi sabilillah kamathalis sa'imil qa'imil qanit bi ayatillah la yaftaru an siyamin wala salatin hatta yarji al mujahid fi sabilillah ladan da wanda ya fita jihadi fi sabilillah yake samu kamar misalin as-sa'im mai azmi al-qa'im mai qiyamul layl al-qanit bi ayati llahi mai tsantsar bin ayoyin Allah la yafturu baya yankewa an saumin daga azumi kullun azumi yake wala salatin baya yankewa kullun sallah yake hatta yarji al-mujahid fi sabilillah har mai jihadin nan yaje ya dawo wajen daukaka addinin Allah ma'ana misalin wanda yake fi jihadi fi sabilillah wato kamar misalin mutumin da in har zai yi a samu mutumin da tunda wancan mujahidin ya fita wajen jihadi shi kuma tun daga lokacin ya kabbarta sallah bai tsaya ba har sai da wannan mujahidin ya dawo tunda wannan mujahidin ya tafi jihadi fi sabilillah bai tsaya ba yake ta yin azumi har sai da mujahidin ya dawo bai tsaya ba yana karanta ayoyin Allah yana bin dokokin Allah har sai da wannan mujahidin ya dawo wannan wanda ya tsaya 24 hours sallah tsawon kwanakinsa azumi yake ta yi ba hutawa to wannan in kana neman wanda za ka ga aikinsa ya yi babban aiki da zai samu lada to wanda za ka iya ganin ladansa zai iya kamo wanda ya fita jihadi fi sabilillah shine wannan in ba za ka iya irin wannan sallar ba to ba ka da sallar da za ka iya kamo mujahidi fi sabilillah in ba za ka iya wannan azumi ba a ce ka ɗauki tsawon shekara guda babu wata rana da ka tsallake azumi kai ta yi kullun ba maganar alhamis juma'a alhamis litinin ba azumi kawai kake ta yi sannan tunda ka kabbarta sallah alwalanka bata kare ba kake ta sallah sallau har zuwa lokacin da mujahidi ya dawo daga wajen jihadi wai wanda za a iya kwatanta ka da cewa kai amma kai kokari ka kai wancan mujahidin shine wanda ya yi irin wannan sallah za a samu kenan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Jihad hadisi na 2785 Imam Muslim a cikin al-Imara hadisi na 1878 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wai sammako wajen tafiya daukaka addinin Allah ko yammaci wajen hidima wa addinin Allah yafi duniya da abin da ke cikin ta wannan yana sake nuna maka falalar taimakon addini ta kowace irin fuska falalar duk inda kaga za a taimaki addini shiga yi da kai in ba za ka iya wa'azi ba taimaki mai wa'azi kai ba za ka iya zuwa ba ba da mota ka zo bai a tafi wasu musulunta da babu an musuluntar da su kai ba za ka iya zuwa ko mutum ɗaya ba ka iya musuluntarwa ba amma ga wasu su ko ba su da kuɗi amma kuma za su iya musuluntar da mutum dubu man ana su sai kai sai ka dauki wato nauyin su wannan kaga kai ma zaka shiga cikin wannan falalar ina ba ta gane da haka wai sammako wajen daukaka addinin Allah ko yammaci ya fi duniya da abin da ke cikin ta wannan yana nuna ma falalar taimakon addini yana nuna ma falalar masu taimakon addini yana nuna ma duniya shirme ce wai wannan aikin kawai in mutum yayi shi yafi a bashi duniya da abin da ke cikin ta wannan hadisin Imam al-Bukhari a cikin al-Jihad wa Siyar ya fitar da shi hadisi na 2792 da hadisi na 2796 haka a cikin ar-Riqaq nan ma a hadisi na 6568 haka Imam Muslim a cikin al-Imara hadisi na 1880 hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-jihadu fi sabilillah babun min abwabil janna yunajji Allahu bihi min al-hamm wal-gham manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jihadi wajen taimakon addinin Allah wata kofa ce daga kofofin shiga aljanna Allah madaukakin sarki yunajji Allahu bihi ta sanadiyar jihadi Allah ta'ala yana tseratar da mutum min al-hamm daga cutar damuwa wal-ghammi da bakin ciki daga cikin abinda jihadi ke warwarewa mutum yana tafiyar mutum bakin ciki da damuwa wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujalladi na 5 shafi na 314 316 319 ko kuma lambar hadisi wal hakim Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi a cikin Mujalladi na 2 na al-Mustadrak shafi na 75 hadisin Ubadah bin Samit radiyallahu an wa sanaduhu hasan wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun aw kafilun ni za'imun mai bada lamuni ne ai kafilun mai bada tabbaci ne da garanti na bawa na bada garanti liman amana bi ga duk wanda yayi imani da ni wa aslama ya musulunta ya mika wuya wa jahada fi sabilillah ya tafi jihadi wajen taimakon addinin Allah to na bashi garanti bi baitin fi rabadil janna da gida da zai samu a kewayen aljanna duk wanda ya musulunta yayi imani da ni ya fita jihadi fi sabilillah na bashi tabbacin zai samu ba floti ba a GRA ko a Abuja ko a Metama a cikin aljanna zai samu a kewayen aljanna ta ciki yana da gida na bashi wannan garantin garanti ne annabi ya bayar zai shiga aljanna kenan har ma ga area da zai samu muhalli a cikin aljanna an shi ba wa baitun fi wasadil janna sannan wa baitin da wani gidan fi wasadil janna a tsakiyar aljanna din da yaga damaran da yake sha'awar ya tafi can kewayen aljanna ta farko yana da gida a can sannan zai samu wani gidan shi kuma a tsakiyar aljanna. Na'am? Haka ne? Na ɗan. Wa baitin, na'am, wa baitin fi wasatil janna, ko? Arabadil janna shine kewaye. Arabadil janna, ma'ana bi baitin fi rabadil janna, wato gida a kewayen aljanna. Wa baitin da wani gidan fi wasatil janna a tsakiyar aljanna. Wa baitin fi a'lal fi a'la ghurafil janna, zai samu wani gidan kuma a can sama wajen VIP din nan na ɗakuna da gidajen gidan aljanna. Man fa'ala zalika lam yada' lil khairi maqlaban wala min ash-sharri mahraban yamutu haythu yasha'a an yamut. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man fa'ala zalika, duk wanda ya aikata haka, lam yada' lil khairi maqlaban, bai bar wani abin nema na alkhairi ba, ma'ana illa qasadahu wa hadarahu wa nala minhu ay kinayatan an luzumi ta'at, ma'ana man fa'ala dhalika lam yad'al lil khairi maqlaban, duk wanda ya aikata haka sannan ya lazumci aikin da'a, babu wani guri da yake tsammanin za a samu alkhairi sai ka gan shi a gurin, wala min ash-sharri mahraban, sannan sai ka samu duk inda sharri yake kuma yana guduwa, wannan shi kuma kinayatun kinayatan an tarkil ma'asi, ma'ana kinaya ce ta kuma yana barin aikin sako. To duk wanda ya mun haka, manzo Allah ce ya mutu haifi ya mutu haifi ya sha an ya mutu, ya mutu duk inda yake so ma ya mutu, bai da matsala, duk inda ya zai mutu ya je ya mutu kawai, ba matsala. In dai ya haka, to yana da wannan tabbacin da wannan garantin, yana da gidaje guda uku, daya fi rabadil janna, daya fi wasatil janna, daya fi a'alil janna. Wannan hadithi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 3133, Al-Hakim a mujalladi na 3 shafi na 71, Ibn Hibban hadithi na 1587, ka duba mawarid na Ibn Hibban. Min hadithi Fadala bin Ubayd, hadithi ne na Fadala bin Ubayd radiyallahu anhu, wasahahu al-Albani fi Sunan An-Nasa'i. Wa qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qatala fi sabilillah min rajulin muslimin huwa qanaqatihi wajaba lahu aljanna. Manzan Allah ce duk wanda yayi yaki fi sabilillah, sharadin kenan, fi sabilillah, ba fi sabilil haliya, ba fi sabilil shaja'a, ba yayi bane dan a ce jarimi, ba yayi bane dan kare kabila ko yanki ko kasanci, ba wannan ba, fi sabilillah, min rajulin muslimin, kuma mutum muslimi, huwa qanaqatihi, ya tafi yaki a saman taguwarsa, saman abin hawansa, wajaba lahu aljanna, aljanna ta wajaba gare shi. Wannan hadithin Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 2541, Imam Tirmidhi a cikin Al-Jihad, hadithi na 1657, Imam An-Nasa'i a cikin Al-Jihad, hadithi na 3141, Ibn Majah a cikin Al-Jihad, hadithi na 2792, hadithi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, wa sahahahu al-Albani fi Sunan al-Arba, fi Sunan al-Arba. Wa qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah, a cikin aljanna akwai darajoji har guda 100, ba su kenan ba, wa'annan darajojin guda 100 da aka ware, a addaha Allah, Allah ya tanade su ne, lil mujahidin fi sabilillah, ga waɗanda suka yi jihadi cikin tafarkin Allah, ma baina kulli darajatayn, tsakanin daraja ta farko da ta biyunta ta samanta, kama baina sama'i wal ard, tazarar kamar tsakanin sama da ƙasa, mujahidi za a bashi wannan darajar, darajar har guda 100, tsakanin daraja ta ɗaya zuwa ta biyu kamar safadin sama da ƙasa, tsakanin ta daraja ta biyu zuwa ta uku tsakanin kamar tazarar sama da ƙasa, haka za a bashi darajat guda 100 saboda ya je jihadi fi sabilillah. Fa idza sa'altum, yake cewa fa idza sa'altum Allah, in har za ku roki Allah, fas'aluhu al-firdaus, ba ku idza ku roki Allah, in kai wayayye ne ba kidahu mi bane in ka tashi roƙon Allah roƙi aljannatul firdaus manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza sa'altumullaha in har za ku roƙi Allah fas'aluhul firdaus ku roƙi Allah ya ba ku jannatul firdaus fa innahu domin ita firdaus awsatul janna ita ce mafificiyar aljanna awsatul janna ita ce mafi fadi da yalwa cikin aljanna wa a'la aljanna kuma ita ce take can kululuwa a cikin aljanna wa fawqahu arshur rahman al arshu ubangijin rahama ne yayi mata rufa kaga mutum ya kure ya ji can ainihin abin nan an fahimta ko kaga zaka roki Allah sai ka roki Allah firdaus wa minhu kuma ita firdaus daga nan ne tafajjaru anharul janna koramun nan guda hudu na gidan aljanna daga nan suke kulkula suke gangarowa zuwa sauran aljannatai din da haka wani mutum yana can shi yana daga tushe kenan sai ya tara ya shaki da kuma ya kwararo domin in zai kwararo shi zai fara tara ke korama giya korama zuma korama madara korama tataccen ruwa ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratu ahqaf wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin al-jihad wa siyar hadithi na 2790 haka a cikin at-tauhid hadithi na 7423 hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu وقال من زق الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في قرمي أو مكاتبا في رقبتي أظله الله في ذله يوم لا ظل إلا ظله من زق الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله وندي يتيمكم جهادي تكن تفرق الله إلى باكنا لوكتي ila ba ka da ahaliya ta zuwa musuluntar da maguzawa ba ka da ahaliya ta tafiya harkar da'awa sai ka taimakawa masu da'awa sai ka taimakawa masu zuwa musuluntar da maguzawa da ilmantar da su au gariman fi gurmi ko ka taimaki wanda ake bi bashi cikin biya masa bashinsa au mukataban fi raqabati ko ka taimaki bawan da aka dora masa fansa aka ce ya fanshi kansa ya zama da ka taimaka masa da kudin da ya je ya fanshi kansa Allah ta'ala ya ce in kai wannan aikin kai wani aiki abun bajinta a wurin Allah Allah ta'ala zai inuwantar da wanda ya yi wannan aikin a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa wannan hadisin da'ifi ne Imam Ahmad ya fitar da shi jalladi na uku shafi na 487 Abu Abdullahi al-Hakim al-Nisaburi a cikin mujalladin sa na biyu shafi na 217 hadithin Sahal ibn Hunayf radiyallahu an wa da'afahu al-Albani fi da'if al-Jami' wannan hadisi ne da'ifi shak na sunan din al-Albani a cikin da'if al-Jami' ya rauna da wannan hadisi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wato manigbarat kadama fi sabilillah haramahu Allah 'ala an-nar manigbarat kadama wai duk wanda kafarsa tayi kutu-kutu kafarsa tayi kura fi sabilillah wajen taimakon addinin Allah wajen daukaka addinin Allah haramahu Allah 'ala an-nar Allah zai haramta masa shiga wuta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Jumu'a hadisi na 907 haka ainihin wato a cikin aljihad ya kuma kawo shi hadisi na 2811 hadisin Abu Abbas Abdurrahman ibn Jabal radiyallahu anhu wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajtabi'u shuhun wa imanun fi qalbi rajulin wahid wa la yajtabi'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi 'abdin wa qala ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami shahr wa qiyam wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa min al-fattan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yajtami'u shukrun wa imanun fi qalbi rajulin wahid. Babu wani mutum wanda zuciyarsa za ta iya hade abubuwa guda biyu lokaci guda, rowa da imani. La yajtami'u shukrun, matsananciyar rowa wa imanun da imani ba sa gamu ciki, ba sa haduwa guri guda. Wai da imani da rowa ba sa haduwa fi kalbi rajulin wahidin, a zuciyar mutum ɗaya shi kadai. Sai dai ka iya samun wancan ga rowa ba imani, wannan ga imani ba rowa, amma ga rowa ga imani. Manzo Allah ya ce zuciya ba ta iya ɗaukar waɗannan sifofi guda biyu ga mutum ɗaya. Daya, wala yajtami'u gubarun fi sabilillah, ƙura da mutum ya shaƙa wajen ɗaukaka addinin Allah ba ta haɗuwa wa dukhanu jahannama, da wato hayaƙin jahannama fi wajhi abdin, duk a fuskar bawa mutum ɗaya. In kam har ya shaƙi ƙura wajen ɗaukaka addinin Allah, to kuma ba zai shaƙi hayaƙin wutar jahannama ba. Sai dai ka samu in yayi wannan, to banda wancan, banda wancan sannan ya samu wannan. Wannan hadithin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 310 da 311. Abu Abdullahi Al-Hakim An-Nisaburi a cikin mujalladin sa na biyu, shafi na 72, hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu wa Sahih Al-Albani fi Sunan An-Nasa'i. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ribadu yawmin wa layla, zaman ribadi, zaman dako, a ce ka taba zuwa kai zaman ribadi na kwana daya, inda boda kan boda, inda mabarnata suke gangaro, inda makiya addini suke shigowa su yi wa musulmi ta'addanci, ana samun wasu su sadaukar da lokacinsu ko gaba daya ko na dan wani lokaci su je su yi zaman jira a wannan gurin. To duk wanda ya yi irin wannan zaman jiran na yini ɗaya da dare ɗaya, wai aikinsa da ya yi na wannan yinin khairun min siyami shaharin, ya fi alheri fiye da azumin wata guda, wa qiyamihi, da kuma raya dararin wannan azumin na tsawon wata guda. Wa in mata, in ko ya mutu a can wajen ribadi din, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, ladan aikinsa da ya kasance yana aikata zai ci gaba da gudana. Wa ujri alaihi rizquhu, za a ci gaba da tafiyar masa da arzikinsa, za a ci gaba da gudanar masa da arzikinsa. Wa umina ko wa aminal fattan, sannan zai samu aminci daga jarabawa ta matambaya kabari munkar da nakir. Wannan hadithin Muslim ya rawaice shi a cikin al-Imara, hadithi na 1916, hadithin Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Wa qala li rajulin harasa al-muslimina laylatan ala dhahri farasi min awwalha ila sabah an yanzil illa lam yanzil illa li salatin aw qada'i hajatin qad wajabat fala alayka an ta'mala ba'daha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani mutum cikin musulmi, harasa al-muslimina, da ya tsare musulmi, ya ba musulmi tsaro, laylatan, tsaron kuma na dare ɗaya kawai, ala dhari farasihi, yana kan dokinsa, min awwali layla ko min awwali ha, daga farkon wannan ranar, farkon daren, ila sabah, har zuwa asuba ga wayewar gari, lam yanzil, baya saukowa, illa li salatin, sai fa dan yayi sallah ya kuma komawa bakin aiki, au qada'i hajatin, ko kuma biyan bukata ta kama ruwa ko na mai kama da haka. Qad awjabta, yace ka cancanta, aljanna ta wajaba gare ka, fala alayka an ta'mala ba'da, baka da matsala ma baka kare yin wani aiki ba bayan wannan, wannan aikin kadai ya isa kai ka aljanna. Wato yau kuma bayani ake da kwadaitar da mu wajen taimako da kuma yin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaice shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 2501, Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Kubra a cikin Asiyar, hadithi na 8819, hadithin Sahal ibn al-Hanzaliya radiyallahu anhu wa Sahih al-Albani fi Sunan Abi Dawud.
وذكر أبو داود عن من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلب غازيا في أهله بخير أصابه الله بكارعة قبل يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود في الجهاد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وحسنه الألباني في سنن أبي داود. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yaghzu wanda bai taba yaki ba bai taba yin jihadi ba shi a rayuwarsa walam yujahhiz gaziyan bai taba shirya wani mayaki ya tafi yaki ba shi bai taba yin jihadi sannan bai taba shirya wani mayaki yaje jihadi aw yakhlub gaziyan fi ahli ko ya mayewa mayaki wajen kula da iyalinsa bi khairin kuma mayewa ta alheri shi bai taba zuwa taimakon addini ba ko wa'azi ko musulunci da maguza ko dukkan abin da ya shafi jihadi ko da hannu ko da baki bai taba yi sanan bai taba taimakon wanda yake irin wannan aikin ba akan wannan aikin bai taba wani ya tafi musuluntar da maguza kusan sati biyu uku ba sanan dan abin da aka barwa iyali ya kare yawo yara sun kamu da malaria duk shi kuma baban su ya tafi wajen ainihin wato wani jihadi bai maye gurbin baban wayannan yara ba ta hanyar tallafa musu da agaza musu su samu fita daga cikin wannan kafin mai gidan ya dawo shi bai taba yin wannan ba kuma haka yayi ta rayuwarsa kaga a cikin rayuwarsa ba taimakon addini kenan Allah ya ce asabahu Allah sai Allah ya jarabce shi bi qari'atin da wata masifa mai kwankwasa kabala yawmil qiyamati kafin a tashi al-qiyama lalle sai ya jira yau dirar wata musiba from nowhere ke ya jira yi ko yau ko gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko abin ya jira yi me zai faru na wata qari'a to wata musiba za ta iya dirar masa za ta iya saukar masa kafin al-qiyama ta tsaya wannan hadisi ne kuma hasan imam Abu Dawud ya rubuce shi a cikin al-jihad hadisi na 2503 hadisin Abi Umama radiyallahu an Sheikh Albani ya hasana wannan hadisi cikin sunan Abi Dawud wa fassara Abu Ayyub al-Ansari al-ilqa'a bil yadi ila tahduka bi tarki al-jihad Abu Ayyub al-Ansari ya fassara ayar wala tulqu bi aydikum ila tahduka kar ku jefa hankanku halaka yace abinda ake nufi da kar ku jefa kanku halaka shine kin fita jihadi wai kin fita jihadi kamar ka jefa kanka halaka ne saboda ga wancan hadisin an ce wata qari'a za ta sauka kai baka taimaki baka baka fita taimakon addini baka taimaka masu taimakon addini in sun tafi taimakon baka tallafawa iyalansu da suka bari to lalle Abu Ayyub al-Ansari yace da Allah yace kar ku jefa kanku halaka abinda ake nufi shine kin fita jihadi shine jefa kai halaka wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rubuce shi a cikin al-jihad hadisi na 2512 Imam Tirmidhi a cikin at-tafsir hadisi na 2972 Imam An-Nasa'i cikin Sunan al-Kubra a cikin at-tafsir hadisi na 10962 wasa wal al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidhi wa sahha anhu inna an-nara awwalu ma tus'aru bil 'alimi والمنفقي والمقتول في الجهاد اذا فعلوا ذلك ليقال سيدي kuma abun ban tsoro abin da yake da hadari hadisi ya inganta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala inna an-nara wuta awwalu ma tus'aru farqan hura ta da za a yi makamashin da za a zuba mata bil alimi malami ne walmunfiki da mai kudi wanda ya ciyar da dukiyarsa wal maqtuli fil jihadi da wanda aka kashe shi a wajen jihadi an yi wata musibar a to musibar karatu ba ikhlasi musibar sa ba karama bace musibar mai kudin da gashi taimakon yana taimakon amma ba ikhlasi musibar ba karama bace kaga mutumin da zai sai da ransa ya tafi jihadi ba dan Allah ba wannan shi ma bala'in ba dan kankani ba wai farkon wayanda Allah zai fara sa a tura su cikin wuta malami mai kudi wanda ya fita jihadi ba aikin ba ikhlas lalle ai gogormaya da zuciya ai fada da shedan duk aikin da bawa zai yi cancanta wannan aikin ga Allah. Ina amfanin kai ba kasuwa ka je ka nemo kuɗi ba. Ka shagaltu da karatu, koyo da koyarwa, amma ba ikilasi. Ka kai ƙarfe ɗaya ko biyun dare ko kila wata ran ma ka kusa kwana kana ta research kana nazartar duba wancan littafin duba wannan banda tuntuɓi wancan malamin tuntuɓi wannan duk ba ikilasi. Kai baka huta ba. Kullun cikin wa'azi ka karantar a can, ka wa'azantar a can, ajika a can, ajika amma duk ba ikhlasi. Kai asara ce da babu sama da ita. Ba mai biyan ka sai Allah. Kawai abinda zaka yi morewa harkar dawa ikhlasi. Babu more mata irin ikhlasi. Duk wanda ya shiga harkar dawa ba ikhlasi ya tafka mummunan hasara. Saboda aiki ne irin na annabawa. Ba kasafai kake burge mutane ba in so kake ka burge su duk wanda ya dabbata wuya ajika ba ai aibata so ridan nas neman yardar mutane wata gaya ce da lamtu da haka ba a iya riskata annabawa duk kyawawan dabi'un su da kyawawan halayen su ba su kukuta daga zagi da cin mutunci da attempting ma na a kashe su ba saboda wa'azi amma ribar da suka samu dan Allah suka yi zagin mai zagi baya da mutu ko ka ba su ko ka hana su dama ba dan kai suke ba haka mai kudi shi ya san irin wahalar da ya hawa ju daga nan har iko ya tura amalanke yayi garuwa yayi dako ba irin gugurmayar da bai bayyana ya kudance kuma Allah ya sa dukiyar tasa yana taimako ya gina masallaci ya gina makarantu ya gina masallata ma amma matsalar da ya samu ba ikilasi wallahi biyo masallata in sun in Ka'aba ya gina Allah ba ya so haji masifar rashin ikilasi ka duba wannan ba mai digirgire da mai kasada irin wanda zai fita jihadi ba ikilasi ya fa san fa ba lalle ya dawo ba za a iya kashe shi ba za a iya bindige shi mutum ya je ya sayar da ransa amma ba dan Allah ba ba Allah madaukakin sarki ya sallama wa ran ba to wayannan shi yasa ranar tashin kiyama sun fi ba Allah haushi shi yasa Allah ta'ala kan a fara da ko su za a fara jefa wuta malami ba tsoron Allah ba ikhlasi mai kuɗi ba ciyarwa da ikhlasi mai jihadi shi ba ikhlasi duk matsalar da suka samu ta rashin ikhlasi ce Allah ka ba mu ikhlasi bai sa mu yi dan shi wannan hadithi Imam Muslim ya rawaice shi a cikin al-Imara hadithi na 1905 hadithin Abi Hurairah Allah ya kara mana Allah ya kara masa yadda abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada shukran da muka yi ko tuntuba karshe Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya kuma ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya sa dan shi muke yi Allah madaukakin sarki ya sanya ikhlasi cikin ayyukanmu وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله